Merloge, kungiya ce ta ma'aikatan kananan hukumomi a Najeriya, wace take bikin cika shekaru 40 da kafuwa. Ga yadda babban jami'in Merloge ya gabatar da sashen Hausa na muryar Amurka a wajen taron.
Saboda domin sun ce zuwa ne a wasu sabi, jumuwa da hannun da rikin ne. That we will not talk about Merloge. So, in recognition of that great effort, even being an international outfit, and recognizing Merloge and Merloge, we are presenting to the Voice of America, VOA Outer Service, the award of Merloge's Most Friendly Media 2018.
A yayin da kungiyar ta shirya wannan biki na mika lambar yabon, an yi katarin ziyarar aiki da babban editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo a Abuja birnin tarayyar Najeriya. Saboda haka shi ne amshi takardar shaidar yabon.
Kusan ma'aikacin karamin hukuma a duk duniya ya fi kowa ne ma'aikacin muhimmanci. Domin duk gari ko ƙasar da zaka shiga, ma'anar ma'aikacin local government ko karamin hukuma shi ne ma'aikacin da ke gudanar da abubuwa a wannan wuri da kake zaune. Saboda haka duk wanda ya ɗauke ka da muhimmanci a irin wannan wuri, kar ka yi wasa da shi. Wannan kyautar yabo da muka samu daga wannan hukuma ko kungiya ta ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya ta Merloge, wallahi ba ƙaramin kyauta ba ce. Kyauta ce da ta nuna muhimmancin yabon da ita kungiyar nan take yawa ayyukan da ku da mu muke yawa sashen Hausa na muryar Amurka, kuma ya nuna cewa muna kaiwa wuraren da ya kamata mu kai a harkokinmu na wa labaran da muke yau da kullum. Kuma shi tana cewa mu kaɗai ne kungiyar ta zaɓi kawai muryar Amurka ne, kuma sashen Hausa na muryar Amurka a duk duniya ba ta zaɓa a cikin Najeriya ba, ba ta zaɓa a Turai ba, ba ta zaɓa a ƙasashen Larabawa ko na Asia ba, guda kawai ta ce ta yanke. Ta ce bari na zaɓi wannan tashar rediyo ta muryar Amurka kuma sashen Hausa, in nuna musu wannan yabo na tallafi da muke samu na yadda suke taimakawa wajen warwatsa bayanai da sauran rahotanni da suka shafi ayyukan da muke yi. Kin san muryar Amurka ba wai tana goyon bayan kungiyoyi ba ne, amma idan kungiya da kanta ta yanke shawarar cewa kai alhamdulillahi abinda tashar nan take mana mun yaba, to abin yabo ne kuma abin godewa Allah ne game da shi. Saboda haka mu ma muna gode musu da suka yi wannan tunani. Kuma na ga dimbin taron mutane mun cike shi makar ko da muka je karban wannan abin. Kungiya ce ta kasa, ba taron reshen Abuja ba ne, taro ne na kasa baki daya. Mun gode kware da gaske.
Wasu cikin ma'aikatan sashen Hausa da aka yi bikin a idanunsu sun bayyana ra'ayinsu, da farko ga Awwalu Salihu na fannin talabijin.
Eh to, gaskiya abu ne mai daɗi, abu ne kuma na farin ciki, saboda in ka kalla yawan mutane ko yawan gidajen watsa labarai da suke nan Abuja, kuma ba a zaɓi ko ba aka zaɓe mu, to abu ne na farin ciki, abu ne da ya nuna cewa lallai muna abin da mutane suke amfana da shi.
Sai Hauwa Umar.
To, gaskiya na yi ji daɗi kuma na yi farin ciki wanda ba su misaltuwa, saboda a ce an tsinto ka kai kwaya ɗaya a cikin da yawa an baka lambar yabo, abu ne mai na jin daɗi, kuma abu ne wanda zai sa mu ma'aikatan muryar Amurka mu ƙara ƙwazo don a kodayaushe a ci gaba da zaɓo mu don ba mu lambar yabo.
Ga kuma Hassan Maula Kaina.
Eh to, wannan bai zama da mamaki ba, duba da yadda gidan rediyon muryar Amurka ke kokari sosai, musamman in kika batun nan na fafutukar neman yancin ƙananan hukumomi a Najeriya. Kin san muryar Amurka ce ke kan gaba wurin ganin an tabbatar da zaluncin da gwamnatocin jihohi suke wa ƙananan hukumomi, an yanto su daga cikin wannan ukuba. Saboda haka wannan kyauta ne da aka yi yayin da ya dace, a daidai lokacin da ya dace, kuma muna alfahari da wannan lambar yabo da aka samu.
Martaba Shehu Barno, Abubakar Umar Garba Elkanemi shine babban bako a wajen taron. Akwai wakilin shugaban majalisar dattawa Sanata Abdullahi Gumel da kakakin majalisun jihohin Bauchi da Kwara da Bayelsa. Hausawa dai sun ce kowa da kyau zai da kyau. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.